Our tower zero pocket in my life.
Prince production.
Bangan ban san ki ba amma rayuwa sai da ke ban farga ba ko zan shiga lambarake dai idanuna nan ne za su yi gamu da ke
ashe so ga farko baya bi darbin cike
garin bincike sai karshe na abin da zuciya ke kauna
zuciya ke kauna abin da zuciya ke
kete zaki sakani na huce inda na ganki na shaida na dace
inda ma soyayya za ta tsaya sashin ta ni dai soyayya lalle tai min wauta
dan ta hana ni nayi natsuwa ina ta bidar kauna dama zaki fahimce ni kice to kalbina
ki gane yarda nake jinki har a cikin raina
I'm in the zone, she can't go now.